suka tambayi fa wajada qalbu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai kawai yaga zuciyar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce tafi tsarki tafi inganci daga cikin zukatan shauran bayi sai ya zabe su ya zaba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su dan su zamto sahabbansa su zamto daga cikin su su zamto waziransa ya zaba masa daga cikin sahabban su zamto sarakunansa daga ciki su zamto masu taimakon sa a cikin halin wahala da cikin halin kunci da cikin halin walwala lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka soma fadan tsari na halayansa ci gaba akai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da zunzurutun gaskiya Allah madaukakin sarki ya fadi irin nau'i na gaskiya ta annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda Allah yake buga hujja da shi yake cewa wallazi jaa bis sirqi wa saddaqa bi wannan wanda yazo da gaskiyan nan sannan kuma aka gaskata shi su wane ne suka gaskata shi sune sahabbai sune musulmai sune mu'minai suka gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa muna daga cikin wanda muka gaskata annabi bayan haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin halayensa mutun ne jarumi ne sadauci ne Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wata rana wani abu ya afku a garin Madina bayan abun ya afku a garin Madina hankalin mutane ya tashi aka rasa menene domin an ji wata kasurgumar kara ne ba a san menene ya faru ba karshe sahabbai hankalinsu ya tashi sai aka soma tattaro kan jaruman garin Madina sai da suka hada kansu akan su je su gano menene ya faru yayin da suke kokarin tafiya sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana dawowa akan ta macen jaka jaki fa ta macen jaki shi har ya je ma ya dawo ya ce a koma ba wani abu kun ga wannan jarumi ne wannan sadauki ne har fa ya je ya dawo a dadin lokacin kuma da sadaukan suka hada kansu kuma suke kokarin tafiya shi har ya je ya dawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib yace wallahi annabi sadauki ne domin idan har mun je yaki yayin da guri yayi guri hankali ya tashi aka rasa yadda za a yi sadauki ya kai da cewar sadauki ba ya daga kafarsa dan ma ya gudu to sai sadaukin gaske ne da ya dawowa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jona ya buya bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yake cewa huna idha hamiyal ba'su wa hamaratil hadaqu iltaqaina li rasul Allah sallallahu alaihi wasallam lalle idan guri yayi guri kura ta turnike to sai sadaukin gaske ne idanin sadaukai yayi jajir sai sadaukin gaske ne da iya zuwa bayan annabi ya buya domin shi annabi idan ya sa gaban sa ma kowai waye baya yi lalle annabi sarauci ne bayan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai karamci ne sannan kuma mai yawan kyauta ne an samu wani balaraban kauye yace bari mu zo mu yi bincike na kwakwaf mu gano wannan mutumin nasu da suke cewa shi mai gaskiya ne shi mai kyauta ne wai shi yazo da musulunci shi mai imani ne shi mai kaza ne bari mu zo mu yi leken asiri dan mu je mu fasa masa taya mu tona masa asiri a cikin garin ruwan mu yana isowa garin Madina da ya zauna kenan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kaga wasu garken shanu da awaki can kora ka tafi da su garin ku da su maka amfani balaraban kauye kafiri wanda ma ba musulunta yayi ba yaga annabi Muhammad ya masa kyautan ragwa ma awaki da shanu yace masa tafi da su da su maka amfani ya kora yayi tsammanin an masa turin je kaka mutune ya kora yana tafiya yana waiwai ya ga ba mutumin da ya bi bayan sa sai da ya isa garin su tun kafin ya isa garin su yake cewa aslimu aslimu kai mutanen garin nan ku musulunta fa inna muhammadan yuti ataman la yakhsha alfaqara wallahi muhammadin da muka je tonan asiri leken asiri mu gano halin sa mu zo mu aibanta shi wallahi yana yin kyauta kyautar da baya jin tsoron talauci kun ga abin da ya bani dan haka ne dai ku ajiye mun wannan barin koma musulunta ya dawo yace ashhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai zunzurutin kyauta ne bayan haka annabi muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin halayensa mai zunzurutun hakuri ne. Wata rana wani balarawan kauye ya banko raƙumi da gudu ko ya banko doki da gudu da yazo ya samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fesgi mayafin jikin Annabi Muhammad har sai da wani bangare daga cikin Annabi Muhammad ya bayyana. Bayan ya wuce sannan ya shawo kan raƙumin da kyar ko ya shawo kan dokin da kyar yace ya kai Muhammadu ka ba mu hakkin mu daga cikin dukiyar Baitul Mali. Annabi Muhammad ya dariya yace haka ne, yace a bashi. Yanzu shugaban kasa a masa wannan kuma yace har ma ya bada kyauta. To Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya hadi sannan kuma ya bada kyautar. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai ilimi ne, babu wanda ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilimi, domin saboda girman ilimin sa wanda yake karantar da shi ma mala'ika ne. Dan haka ba mutun ne irin ka iri na shine malamin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, shi kadai ne wanda zai yi magana a samu mutane fiye da 100 kowa yana fassara ta da irin tunanin sa da kuma irin ilimin sa, kuma magana daya ce. Kun ga wannan sai mai ilimi, amma kai ko da kai magana lokaci guda ina fassara ta sai a ce kai ka masa kari ma, saboda magana ta ka babu hikima babu ilimi a cikin ta. Bayan haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da zunzurutun jinkai da tausayi. Allah madaukakin sarki yake cewa fa bi ma rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fadhdan ghalizal qalbi lam fadhu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Rahmar da ubangiji ya maka ne fa a gare ka ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ta kasance kai ma kake saukin rai zuwa ga sahabbanka. Da a ce kana da datin zuciya, kana da mummunar zuciya, kana da kakkausan harshe, duk wanda ya taba ka masa ba daɗi, duk wanda ya maka ka masa duk wanda ya maka kayan kara ka masa itace, kuma in mutun ya maka laifi ka daure shi, wallahi da duk sun watse sun kyale ka. Amma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne ko mai jin kai. Allah madaukakin sarki yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum, lallai wani dan aika yazo min anfusikum daga cikin ku. A wata qira'a yace min anfasikum, wanda yafi tsada daga cikin ku, sai da muka duba wane ne yafi tsada sannan muka zabe shi muka bashi annabtaka. Allah madaukakin sarki yace min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, lallai ya kasance mai zunzurutun tausayi da jin kai ne zuwa ga mu'minai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka lallai ya je garin Taifa saboda zunzurutun tausayi da jin kai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya je garin Taifa da nufin ya isar da sako sannan ya samu mafaka, inda idan har mushrikan garin Makka sun dame shi ya tafi garin Taifa ya samu ya boya. Karshe sai aka hada shi da wawaye na garin Taifa, suka yi ta jifansa, suka faffasa masa kai shi da Zaid bin Harisa, suka faffasa musu kai. Annabi Muhammad bayan ya samu ya tsere ya gudu ya zo ya zauna a gindin dutse ya yi addu'a akan Allah madaukakin sarki ya shiga cikin lamarinsa. Karshe sai ga Allah ya turo masa mala'ikan dutse, wanda aka mala'ikan da aka bashi kulawa da duwatsun duniya, sai ya ce masa ya kai Muhammad, Allah ne ya turo ni. Ya ga abin da mutanen garin nan suka maka, yana so ka bada dama tunda suna tsakanin dutse ne, ka bada dama ka ce eh, kawai yanzu a furuk din ga ake nema, a dauki dutse daya a sa a karkashin su, a dauki dutse daya ta saman su a mutsuka su ai kwatsa-kwatsa da su saboda abin da suka maka. Yace na yafe musu, domin in ta dauro da a samu wa'anda za su fahimce ni daga cikin su har ma su yadda da addinin Allah su bauta wa Allah. Yanzu kai ne a faffasa maka kai kuma a ce ga mai dauka maka fansa kuma ka zo ka ce ka yafe. To Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan yana da zunzurutun tausayi. Bayan haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da sassauci fiye da yadda kai kake da sassauci, ba irin ka bane. Wata rana wani bayahudi ya zo wucewa, ya zo ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamu alayka, ma'ana mutuwa ko kuma balbalin bala'i ya tabbata a gare ka. Annabi Muhammad ya gane abin da bayahudin ya faɗa, salamu alaikum ma'ana mutuwa ko balbalin bala'i ya tabbata a gare ku. Nana Aisha tana zaune tace wa alaikum la'anar Allah ko kuma abin da ku faɗa din ya tabbata a gare ku. Ikhwanal qiradati wal khanazir, yan uwan birrai, yan uwan Allah duk wanda ku ne aka mai da ku Allah duk ku ne jinsin ku ne aka mai da ku kaza da kaza da kaza ta hau yace mahalan ya Aisha bude a hankali ya hakuri ya kenan Aisha tace annabba kaji abinda suka gaya maka wani yace ni ma baki ji abinda na miyar musu bane ai na ce su mu abinda suka faɗa mun ya tabbata a gare su yace mata ya Aisha inna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki raufun mai zunzurutun jin kai ne mai zunzurutun tausayi ne sannan kuma Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli yana son sassauci da tausayawa a cikin kowane al'amari dan haka ke zamto mai saukin hali ke zamto mai sassauci kun ji fa abin da aka masa kuma ga abin da ya mayar da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka bayan Allah annabi Muhammad mai adalci ne domin abin da yake cewa Allah madaukakin sarki yace wa umirtu li'adila bainakum ni an turo ni ne dan in yi adalci a tsakaninku ba an turo ni dan in kawo son zuciya a tsakaninku ba Allah madaukakin sarki ya fada a cikin suratul maida wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada dan kana rike da wani yayi abin arziki saboda kana jin haushin sa ka kasa yin adalci akan sa Allah yace idilu hu aqrabu littaqwa duk abin da wani ya muku ku iya bakin kokari wajen yin adalci ku faɗi gaskiya akan sa ku tabbatar da gaskiya akan sa ku tabbatar da harshen ku akan mutumin da yayi abin arziki ko da ko ba ku san sa shine yafi kusa da nuna cewa kai kana jin tsoron Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai zunzurutun adalci ne bayan haka annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana da tawalu'u kankan da kai kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda nuna kankan da kai shine fa shugaban annabawa shine shugaban manzanni da shi kuma aka rufe annabtaka da manzantaka amma sai gashi yana ce Allah ya jikan dan uwa na Yusuf annabi Yusuf kenan yace da a ce ni ne annabi Yusuf da a ce ni ne kamar annabi Yusuf na shiga kurkuku tsawon shekara 7 na shiga kurkuku tsawon shekara 7 kuma a zo a man tayin fita ai ma baran ce ma balin niswatin lati qatta'ana aydihunna baran mai tambayar ina labarin matayen nan da suka yayyanka hannunsu kaza da kaza da kaza ce tuntini la ajabtu da'i wallahi ko ma bincike baran yau haka dan fita ba tare da nayi bincike ba ma'ana yanzu yana nuna falalar annabi Yusuf akan su kuma duk da cewa fa yafi annabi Yusuf din falala kun ga wannan kankan da kai kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai cika alƙawari ne ba iri na bane ba irin ka bane bayan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kiyaye harshen sa ne ba mai yawan magana bane domin sahabbai suna cewa muna iya kirgi da adadin dariyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwarsa kuma sai an yi abin dariya a gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kawai a ga yayi murmushi dan haka shi ba mai yawan dariya bane ba irin ka bane kawai ana magana suka wage baki annabi Muhammad baya yawan dariya Allah ka taimake mu ka hada mu ka tabbatar da zukatan mu akan san annabi Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd bayan Allah wannan su ne halaye na annabi da muka ji wanda kuma ya zamto wajibi mu mu kwaikwayo da wannan halaye na annabi matukar mu din muna san sa to dan haka mu a matsayin mu na musulmai wanda muke ikrarin annabi namu ne muna san sa muna kaunarsa to annabi Muhammad yana da haƙoƙi kamar haka akan mu matukar ka yadda kai annabin kake so to yana da haƙƙi kamar haka akan ka na farko ya zamto wajibi al-imanu bihi kai imani da annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi domin Allah ne ya umarce ka kai imani da shi sannan kuma ka'ida ce daga cikin ka'idodin imani guda shida yin imani da annabawa Allah madaukakin sarki kuma ya fada a cikin suratu ala yasfada a cikin suratu arafi Allah yake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an min ladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون يا كو عندكم إيماني يا كو متاني يا كو عندكم إيماني الله مدوككين سركي ينا كيرانكو يا أيها الناس يا كو متاني إني رسول الله إليكم كثني نفتن أيكن الله ني أغريكو jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard ba iya mutanen Najeriya ba ba iya mutanen Saudiya ba mutanen duniya baki daya ne dan aika ne a gare su inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi dan ku yi imani da Allah ku yi imani da dan aikan sa nan wannan annabin wanda bai iya rubutu ba ballantana in an rubuta ya ce iya karantawa Annabi Muhammad bai iya rubutu ba sannan an rubuta kuma bai iya karantawa ba amma aka kuma yafi kowa ilimi a duniya ko akwai wanda kai shi ne kuma bai iya rubutawa ba wannan shine cikar kamala ta annabi inda ya iya rubutu kuma ya iya karatu nan da nan da ka ji ana cewa ai kirkiro waye domin akwai wanda suka kirkiro da suka kirkiro kuma an gane su sun kirkiro din suna da basira sun kirkiro amma kuma sun fadi ina la ina musailima bin al-habib al-kazzab ai ya kirkiro wace shi annabi ne kuma har yana da sura a cikin alqur'ani wanda yake cewa shi annabi ne amma ta daidai da irin surar da annabi Muhammad ya zo da ita daya daga cikin surorin Musailima bin al-Habib al-Kazzab annabi ne yace ya wabar innama anti udhnanin wasadar wasairuki haqarun faqar wannan sura ce dan Allah wannan sura ta yi kama da hankali yace ga wata surar ta Musailima bin al-Habib al-Kazzab yake cewa ya dabda'i binti dabda'i naqilakum naqin lalma ataqdirin wala shariwatan na'in ra'suki fil ma'i wa dhanbuki fi tin wannan masura ce ta daidai da hankali wai yake kwado yar kwadi ka ji wannan sura kwado kai Allah shiryar da mu to dan haka ya zamto wajibi mu imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakki nabi shine mu so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so ko ba ma so mu so shi Allah madaukakin sarki yake cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah bi amri idan had dukiya da ayya da iyalai da kaza su suka fi soyuwa a gare ku fiye da Allah da manzansa har kuka ba kwa san Allah ba kwa san annabi fiye da kuke son ayyayanku fiye da kuke son dukiyar ku fiye da kuke son matayanku to ku zauna ku ji abin da kuka gara ma kawai abin da zai faru da ku zai faru da ku dan haka kun ga san annabi ya zamto wajibi kuma dole a gare mu bayan haka abar hakkin annabi akan mu na uku shine ittiba'u shine mu bi shi muna so ko ba ma so tunda yazo to bin sa kuma wajibi ne a gare mu dan haka Allah madaukakin sarki yace fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi sai yace ni wattabi'uhu kuma ku bi annabin cikin abin da ya muku dadi ko kuma bai muku dadi ba abu na hudu daga cikin hakkin annabi akan mu shine ta'atuhu shine mu masa biyayya abin muna so ko ba ma so Allah madaukakin sarki yace qul ati'u Allah wa ati'u rasul ku yi da'a wa Allah ku yi da'a wa annabi Allah madaukakin sarki yake cewa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah duk wanda ya biyayya wa annabi Muhammad haqiqa yayi biyayya wa Allah abu na gaba na biyar hakkin annabi Muhammad akan mu shine imtisalu awamirihi wa nawahihi shine mu bi abubuwan da annabin ya umarce mu kuma mu hanu akan abubuwan da ya hane mu akai Allah madaukakin sarki yace wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi wannan manzo ya zo muku da shi ku rike shi lalle gaskiya ce wa ma nahakum an kuma duk abin da annabi yace kar ku yi to ku hanu lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da kai yake magana ba sannan bayan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakkin sa akan mu na gaba shine hadru an mukhalafatihi muguji saba masa in annabi yace kar ayi to kar ayi Allah madaukakin sarki yace fali hadharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ko dai masu wuce gona da iri masu saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yace kar ayi su su yi ko kuma in yace ayi su ki wallahi ko su hanu ko kuma su zauna kawai akwai wata azaba mai radadi ta same su bayan haka lallai wajibi ne hakki ne akan a gurin mu mu gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so ko ba ma so hakkin annabi ne a gare mu shine mu girmama shi mu karrama shi mu girmama shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya girmama shi hakki na gaba shine adamu raf'ihi an manzilatihi ko kuma an manzilaihi shine mu kame daga daukaka annabi kuma fiye da yadda Allah madaukakin sarki ya ajiye shi har mu dauke shi muna bashi hakkin Allah ko kuma muna bashi hakkin malaika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba malaika bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane amma a yau da ka iya samun wani na cewa dan Allah dan annabi duk wanda yace dan Allah dan annabi to yayi shirka duk wanda yace dan Allah dan annabi ko kuma dan annabi Muhammad ka bani abu kaza to wallahi yayi shirka dan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai rantsuwa ko da ya roko to ya roka saboda Allah ya roka da sunan Allah kare hada da ni domin dan Allah kawai amma an kace dan Allah dan annabi ka hada Allah da annabi ka hada su aiki daya kenan kuma bai yiwa Allah ka hada shi da annabin sa an gane sannan kuma na rantsa da annabi Muhammad shirka ne dan haka man kana halifan fali halibillah duk wanda ya rantsuwa to ya rantsa kawai da Allah kare hada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya rantsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kenan bayan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutun ne ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakkinsa a gare mu shine mu rika masa salati domin Allah da manzansa suna masa salati ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kuma wanda kuka yi imani ku rike salatin annabi domin salatin sa a gare ku a salatin da kuke a gare shi lalle dai ma ku mutane ku a gare ku bayan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizozi masu tarin yawa daga ciki annabi Muhammad wata rana ya saka hannunsa a kwano ruwa ake bukata da ai alola a sha ayi wanka amma ruwan kuma gashi gabaki ɗayansa bai ishin mutum biyu ko uku su shanye shi ba annabi Muhammad yana saka hannansa sai ga ruwa yana bulbulowa ta tsakanin ƴan yatsansa kun ga wannan mu'jiza ne bayan haka daga cikin mu'jizar annabi shine akwai ruwan da ya bulbulo da shi a yakin Tabuka bayan haka daga cikin mu'jizozin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine akwai ciyar da mutane 300 da abincin mutum daya bayan haka akwai dasa dibino 600 da yayi wanda ba ɗaya daga cikin su wanda ya samu matsala a cikin matsalar Salmanul Farisi bayan haka daga cikin matsaloli ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jizozi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine akwai tuka idanun kafirai da yayi a yakin Hunaini daga cikin mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai zuwa da Alqur'ani daga cikin mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai yadda yake kallo ta baya a lokacin da ake sallah bayan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da mataye guda 12 matarsa ta farko ita ce nana Khadija matarsa ta biyu akwai nana Saudatu sai ummu Salma sai kuma Aisha radiyallahu anha sai nana Hafsa sai ummu Habiba sai Zainab bintu Jahsh sai Maimuna bintu Harisa sai kuma Zainab bintu Khuzaima sai kuma Juwairiya bintu Haris sai kuma Safiya bintu Huyai sai kuma Zainab bintu Umais wayannan sune matayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka annabi Muhammad yana da kuyangi guda biyu na farko akwai Mariyatul Qibtiyya bayan haka sai kuma akwai Raihana ita wayannan sune kuyangin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da ƴaƴaye guda bakwai na farko akwai Al-Qasim sai kuma Abdullahi wanda ake kira masa laqabi ko kuma ake kiransa da Tahir bayan haka sai kuma ma Ibrahim wayannan sune maza guda uku sai kuma Zainab sai Ummu Kulsum sai Fatima sai Ruqayya wayannan sune mata a ƴaƴan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda bakwai bayan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana da shekara 63 a garin Madina yana da shekara 63 a garin Madina amma bayan Allah a cikin ƴaƴansa wanda ya bari shi ita ce kawai nana Fatima domin duk sun riga shi gidan gaskiya nana Fatima ita ce wadda ya batta a duniya sannan sai mafarki dangane da ganin annabi ga lokaci kuma ga kuma mas'ala mai girma to abinda muka fada dai Allah ba maladansa abinda muka kuskure Allah gafarta mana to bayan Allah wannan shine annabi dan haka kun ga wallahi ko a iyana mun san wane ne annabi ko mun san annabi ba wallahi mun san annabi kuma ba wanda ya zo ya ce mu mun san annabi ba ko me yadda dan haka mu mun san shi ko muna san sa ko mun yi imani da shi dan haka Allah ya kai mu wani sati da mu zo kuma bayani insha Allah akan abubuwan da ake jinginawa annabi wanda ba a san annabin bane shi yasa ake jingina masa umu ila salatukum yarhamukumullah